kwamishinan yan sanda a jihar Bauchi CP Awal Musa Muhammad a tattaunawa da shi yayi karin haske game da batun dokar hana fitan
mutane sun yi yawa sun fito da dama suna kokarin su lalata kayayyaki na gwamnati sun ma fara lalatawa kamar secretariat Allah ya ba mu sa'a ne kurin ba su kone su gaba ɗaya ba sannan sun je gidan gwamnati na Azara sun fafashe gilasu suka sun cire AC air condition ko da ke daga baya duk an samu an dawo da su sannan sun yi attacking ɗin gidan wani mutum a cin ɗan siyasa ne amma ba ya rike da wani mukami yanzu. To waɗanda abubuwan su ne aka zauna a matsayin security council meeting aka ga cewa abun in aka bar shi zai iya tabarbarewa to gara a sa dokar ta ɓaci don a ba wa jami'an tsaro damar su gane bata gari. Da aka kafa yanzu yawa 24 ba fita kowa ya zauna a gida.
Daga bisani na tuntubi wasu daga cikin mutanen garin Azare da suka shaida mini cewa yanzu haka suna zaune a cikin gidajensu da iyalansu.
To wani al'amari ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da dama hikar zuwa ko kuma wasu ba a ita fara ba a san yadda za ta faɗo ba a san yadda za ta ƙare ba. To yanzu dai ne kowa ya kaɗi doka ya bi umarnin gwamnati kowa ya koma cikin gidajensa tare da iyalansu ana cikin gida a zazzaune.
Wallahi an sa kashi je kan 24 hours wallahi yanzu ma ka dai muna gida amma dai ana dan fukuta dai haka jifa jifa
da aka fita aje ayi sallah kenan
eh ana fita aje ayi sallah kuma jami'an tsaro sun ba da sanarwa duk wanda ya kare daga tutar rashin nan za su kama shi ko waye shi
an daga tutar rashin
eh an daga Azare din an daga
da batun wanda aka raba din nan
eh wanda aka raba ne suna asibiti
suna ne
dan akwai mutum uku da aka harba suna asibiti wani a hannu wani a kafa wani kuma ta kashi ne ma hakan nan amma duk suna asibiti
su mutu ba
eh ba su mutu ba
a wata sabuwa kuma gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban gwamnonin jihohin PDP Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana cewa jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan ƙasar kan batun yunwa da mulkin gwamnati marar daɗi da cewa holoko ne kawai.
The speech of the president is very empty. It is rather escalating the whole situation.
Gwamna Bala Abdulkadir ya ce jawabin shugaban ƙasar holoko ne ya daɗa dagula lamura ne kamata ya saurari gwamnoni kasancewarsu ginshiki na farko don tuntuɓa mu gaya masa abubuwan da suke faruwa mu ma mukan tuntuɓi shugabannin ƙananan hukumomi sai suka yi gaban kansu suka gabatar da jawabi da bai nuna tausayawa wa matasa ba. Muna tare da matasa a jihar Bauchi.
We are with the youth in Bauchi State, but at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem, violence and destruction of lives and properties.
Muna tare da matasa a jihar Bauchi a yayin da kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane. A ɗaya gefen kuma comrade Garba Taylor Herwa Ganawu Dilgwambe ya ce maganar shugaban ƙasa ba holoko ba ne sannan ya ci gaba da cewa
jawabinsa ba holoko ba ne ba inda shugaban ƙasa zai yi magana ya zama holoko domin Allah ne ya ba shi shugabanci kuma Allah ne zai karba abin da ya yi daidai muna masa fatan alheri kowa ya sai dariya ya fara ta zubar da ruwa dama abin da ake tsammani shi ne ya yi kuma ya yi haka saboda haka muna masa godiya da abin da ya wa a Najeriya gaba ɗaya.
Nuhan Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.